إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya sake tara mu a kalkashin wannan bagire mai tarin albarka a kalkashin wannan masallaci masjidu shafi'i a wannan unguwa ta sura bildi domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma a yau muna ranar juma'a wanda ya daidai ga 18 ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 6 ga watan 2 miladiyya Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2026 muna cikin suratu Nuh wannan kuma shine darasinmu na 4 a cikin wannan sura mai albarka zamu tashi inda Allah madaukakin sarki yake cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim malakum la tarjuna lillahi wa qara wa qad khalaqakum atwara ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا
الله ما دوكاكين سركي يكي تيوا ما لكم لا ترجون لله وقارا menene yasa ba ku ganin girman Allah wa qad khalaqakum atwara alhali kuma ya halicce ku mataki mataki alam tarau kaifa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa shin ba ku gani yanda Allah ya halicci samai guda 7 tibaqan wa'anda suna masu rifi rifi wa ja'ala alqamara fihinna nuran Allah ya sanya wata a cikin su haske ne waja'ala shamsa siraja kuma ya sanya rana ta kasance fitila ne wallahu anbatakum min al-ardi nabata Allah madaukakin sarki shine wanda ya tsuro ku daga cikin ƙasa tsurowa ta farkon halitta thumma yu'idukum fiha sannan Allah madaukakin sarki za ya maida ku a ciki wa yukhrijukum ikhraja kuma ya fitar da ku daga cikin wannan ƙasa kai matuƙa a cikin fitarwa wallahu ja'ala lakumul arda bisata Allah ya sanya muku ƙasa a shimfide litasluku minha subulan fijaja domin ku bi manya-manyan hanyoyi a cikin ta a cikin waɗannan ayoyi annabi Nuhu bayan ya ja hankalin mutanen shi cewa su yi imani da Allah madaukakin sarki ya kwadaita musu da cewa idan suka yi imani da Allah to Allah za ya ba su arziki za ya ba su kudade Allah za ya ba su gonakai Allah za ya ba su ruwa wanda wannan gonakan za su amfana da su annabi Nuhu ya tabbatar musu da cewa idan dai suka yi tauhidi suka bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai to dukkanin abin da suka kasance sun yi na baya na zunubi to Allah madaukakin sarki za ya gafarta musu. Amma duk da haka mutanen annabi Nuhu ba su yi imani ba, to shi yasa a wa'annan ayoyi annabi Nuhu yake ƙara jawo hankalin mutanen shi, yana ce musu wai ni ne ne yasa su ba su ganin girman Allah madaukakin sarki. Yake ce musu shin yanzu ba za ku tuna cewa Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku ba tun kuna ruwa wanda kasamtancen ruwa ne. Allah madaukakin sarki ya sanya shi ya zamanto jini, Allah ya sanya shi ya zamanto tsoka, Allah ya sanya shi har dan Adam ya kammala a cikin cikin mahaifiyar shi. Bayan haka Allah madaukakin sarki ya sa mahaifiyar mutum ta haife shi, gashi tun daga yarinta har gashi yanzu ya girma. Annabi Nuhu yake ma mutanen shi wa'azi da wannan, yake cewa shin wai duk ba su lura da wannan, duk wannan gatan da Allah madaukakin sarki yayi musu bai isa ba su kadaita shi da bauta shi kadai. Annabi Nuhu bai tsaya a nan ba, yace idan ma mutum yana ganin halittar shi ba komai bace, idan dan Adam yana ganin halittar shi da Allah madaukakin sarki yayi, Allah bai kai matsayin da zai bauta mai shi kadai ba. Annabi Nuhu yace ma mutanen shi to dan me yasa ba su kallo zuwa ga sama yadda Allah madaukakin sarki ya kawata ta, yadda Allah madaukakin sarki ya halicce ta ba ta da wata tsaga, ba ta da wani tudu, ba ta da wani kware. Annabi Nuhu yace dan me yasa ba za su kalli wannan ba. Annabi Nuhu yace idan ma wannan bai ishe su ba, dan me yasa ba za su kalli hasken wata ba da Allah madaukakin sarki ya sanya shi da daddare, haka dan me yasa ba za su kalli ba rana da Allah madaukakin sarki ya sanya ta hitila ne ga dukkanin mutanen da suke rayuwa a duniya. Annabi Nuhu yace kada ku manta fa, Allah nan da ba ku bauta ma shi kadai shine wanda ya tsoro da ku, bi ma'ana Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku tun kuna turbaya. Baban ku Annabi Adam Allah madaukakin sarki ya halicce shi da abun da yake turbaya ne, yumbu ne na laka, haka kuma Allah madaukakin sarki shine yake tsaro da abun da kuke ci kuke rayuwa da shi. Duk wani abun da dan Adam zai doka ya sa a baki, to Allah madaukakin sarki shine yake bullo da wannan abun daga cikin kasa. Annabi Nuhu yace yadda Allah fa ya halicce ku daga cikin kasa, to haka kuma za ya maida ku, idan kun mutu haka za ku koma a cikin kaburburran ku. Haka ya ci gaba da ce ma mutanen shi cewa Allah madaukakin sarki ya shimfida ma dan Adam kasa ya taka ta, yayi gini akan ta, yayi duk abun da ya ga dama akan ta, ba tare da yana fargaban cewa wannan kasar ba za ta iya rumzawa da shi. Annabi Nuhu yace idan ma bisa kalli wannan ni'imomin da Allah madaukakin sarki yayi musu ba, idan dan Adam ya kalli ni'ima ta kasa da Allah madaukakin sarki ya maka, da zaka taka kai daki kai abun da kake so ka kwanta ba tare da kana fargaban cewa za ta rumza da kai ba. Annabi Nuhu yace wannan dalili ne kadai da ya kamata a ce mutanen shi sun yi imani da Allah madaukakin sarki, sun bauta mai shi kadai. Annabi Nuhu ya ci gaba da ce musu Allah madaukakin sarki shine wanda ya halitta muku kasa, ya sawwake muku saboda ku yi yawo a cikin manya-manyan hanyoyi a cikin kasa, daga nan zaka tashi ka je wata duniya, daga nan zaka tashi ka je wata anguwa, ka je wani gari. Annabi Nuhu yake yi ma mutanen shi wa'azi da wannan, yake cewa to wannan yana daga cikin dalilin da ya kamata a ce sun yi imani da Allah madaukakin sarki, sun bar hada Allah da wani a wajen bauta. Allah madaukakin sarki yake cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara. Annabi Nuhu yace ma mutanen shi wai me ya same ku da ba ku ganin girman Allah madaukakin sarki. Annabi Nuhu yana ganin duk mutumin da yake da hankali, duk mutumin da yake iya bambance tsakanin hari da baki, to ya kamata a ce yana ganin girman Allah madaukakin sarki, yana ganin cewa girman Allah shine yafi a girman Allah ya cancanci a bauta mai shi kadai ba tare da an hada shi a wajen wani bauta ba. Annabi Nuhu yana ganin abun kamar wauta ne a ce ga wani mutum wanda Allah madaukakin sarki ya shimfida mishi wannan ni'imomin da muka zana, kuma a ce yana tunanin babu mai iya tsare, Allah bai iya tsare shi sai in wani ne ya bashi wani abu ya daura. Annabi Nuhu yake cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara, menene wanda ya same ku wanda ba ku ganin girman Allah madaukakin sarki a tattare da bauta, ba ku ganin girman Allah madaukakin sarki balle ku bautata mishi shi kadai. anan Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara menene mi yasa baka ganin girman Allah madaukakin sarki to mi ake ce ma wa qaran a yare na larabci al-imam as-sajistani da al-imam ibnu qutaiba a cikin littafin shi gharibul qur'an da ibnu faris a cikin littafin shi maqayisul lugha suka ce idan aka ce wa qaran a yare na larabci ai ana nufin da shi azamatan muqtadiyatan lil ijlali shine mutun ya zanki ganin girman Allah madaukakin sarki girman da za ya sa ka zanki girmama Allah madaukakin sarki girman da za ka ji a ranka cewa Allah ya girma a hada shi da wani a wajen bauta girman da za ka jin cewa Allah ya girmi ka saba mishi shine abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da waqaran a cikin wannan aya da muka karanta wannan ayar al-imam al-mawardi a cikin littafin shi na tafsiri yake cewa wannan ayar malakum la tarjuna lillahi wa qara menene wanda ya same ku wanda ya saba ku ganin girman Allah madaukakin sarki al-imam al-mawardi yake cewa wannan ayar malamai sun yi mata fassara guda biyar fassara na farko shine malakum la ta'rifuna malakum la ta'rifuna lillahi azamatan yake cewa fassara na farko shine dan me yasa mutane ba sa ganin girman Allah madaukakin sarki wannan kuma maganar wannan fassaran fassara ce wadda aka hakaito ta daga mujahid daga ikrima magana jabi al-imam al-mawardi yake cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara menene wanda yasa mutane ba sa ganin girman Allah madaukakin sarki yake cewa la takhshawna lillahi iqaban wa tarjuna minhu thawaban yake cewa dan me yasa mutane ba su ganin abun da ke akwai a wajen Allah na sakamako na azaba dan me yasa kuma mutane ba sa kwadayin abun da ke akwai a wajen Allah madaukakin sarki na rahama to duk mutumin da yake da imani ya kamata a same shi da wannan abun guda biyu abu na farko a same ka kana kwadayin rahama Allah madaukakin sarki a same ka kana jin cewa a ranka Allah madaukakin sarki za ya tausaya ma ya sanya ka gidan aljanna kuma a same ka kana ji a ranka cewa Allah madaukakin sarki yana da narko na azaba kana tsoron wannan azaba tashi kuma kana kwadayin Allah madaukakin sarki ya kalle ka da idan rahama idan ka tashi a gobara na tashin alkiyama wannan fassara ce wadda al-imam al-mawardi ya hakaito ta daga ibnu abbas daga wata riwaya ta ibnu jubayr fassara ta uku da Allah madaukakin sarki yake cewa malakum la tarjuna lillahi wa qara menene yasa wanda mutane ba sa ganin girman Allah madaukakin sarki al-imam al-mawardi yake cewa la ta'rifuna lillahi haqqan wa la tashkuruna lahu ni'amahu yake cewa dan menene yasa mutane ba su san haƙƙin Allah madaukakin sarki ba haka kuma idan Allah madaukakin sarki yayi mana ni'ima dan me yasa ba za mu gode ba Allah da ya halicce ka tun kana cikin cikin mahaifiyarka yasa aka haife ka Allah da ya shimfida maka sama yamma tarihi mai kyau Allah madaukakin sarki wanda ya shimfida maka ƙasa kake takawa kana abin da ka ga dama da ita Allah madaukakin sarki wanda yake tsoro da abin da kake rayuwa da shi kake ci yake cewa to dan me yasa ɗan adam ba san haƙƙin Allah madaukakin sarki ba kuma idan Allah madaukakin sarki yayi mana ni'ima ba ma gode ma wannan ni'imar tashi fassara ta uku ta hudu yake cewa la tu'adduna lillahi ta'atan ya hakaito wata fassara daga ibnu duraid daga ibnu zaidin yake cewa dan me yasa mutane ba su yi ma Allah madaukakin sarki da'a alhali kuma ya shunhuda musu ni'imomi wanda ba su kilguwa Allah madaukakin sarki yake cewa wa anta uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah yake cewa da za mu kidan da ni'imomi wanda yayi mana ba za mu iya kilga ko guda nawa bane idan zaka kilga ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi maka daga sallar la'asar zuwa yanzu zaka ga cewa ni'ima ce wadda tana da yawa wadda da yawa daga cikin mutane sun rasa kai abubuwan da ka samu to dan adam idan yana duba wannan a cikin rayuwar shi a kowane lokaci yana daga cikin abun da zai taimaka mishi domin ya dage a wajen yi ma Allah madaukakin sarki biyayya musamman ma wajen kadaita Allah madaukakin sarki da bauta fassara ta biyar al-imam al-mawardi yake cewa al-waqar abinda ake ce ma girman Allah madaukakin sarki shine as-sabat shine mutun yayi kokari ya dage akan addinin Allah madaukakin sarki malakum la tarjuna lillahi wa qara, menene yasa mutane ba su dagewa a wajen tabbatar da kansu a wajen addinin musulunci. A same ka kullun kana takatan tsan da imaninka, a same ka kullun kana kokarin kai biyayya ga abinda Allah madaukakin sarki ya umarce ka, kana kokarin barin abinda Allah madaukakin sarki ya hana ka. Al-Imam al-Mawardi yake cewa abinda yasa yake cewa wa qaran ay athabat, mutun ya dage akan addini saboda Allah madaukakin sarki yana cewa wa qarna fi buyutikunna. Allah yana ce ma matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran matan duniya gaba ɗaya shine cewa ku tabbata ku zamna a cikin gidajenku. To wannan yana nuna cewa dan adam ya kamata a same shi yana mai tabbatuwa akan bauta ma Allah madaukakin sarki. Dukkanin wa'annan fassarori da al-Imam al-Mawardi yayi guda biyar, dukkanin su ayan tana dokan wa'annan fassaran da yayi. Ibn al-Qayyim a cikin littafin shi al-Fawaid yake cewa wa hadhihi al-aqwal tarji'u ila ma'nan wahid, yake cewa wa'annan maganganu da al-Imam al-Mawardi ya kawo guda biyar dukkanin su suna komawa ne akan ma'ana guda. Wa huwa annahum law azzamu Allah, shine da dai mutane sun girmama Allah madaukakin sarki, wa arafu haqqa azamatihi, suka san haqiqanin girman Allah madaukakin sarki, wahaduhu wa ata'uhu wa shakaru, to duk mutumin da ya san girman Allah za ya kadaita Allah da bauta, kuma za ya yi ma Allah madaukakin sarki da'a, sannan kuma za a same shi yana mai godiya ga Allah madaukakin sarki. Idan muka koma alqur'ani mai girma za mu ga cewa Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mutane, Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mutane akan cewa su zanki ganin girman Allah madaukakin sarki, kamar yadda wannan ayat ta yi bayani, malakum la tarjuna lillahi wa qara, dan me yasa mutane ba su ganin girman Allah madaukakin sarki. Idan ana zamne a majalisa, idan akwai wani babban mutum, za ka ga cewa kowa yana yin magana kasa-kasa. Idan a gida kake aka ce babanku yana nan, za ka ga cewa ba komai kake iya yi ba, ba za ka yi dogon motsi ba, ba za ka yi wani abu ba, saboda kana ganin girman wanda yake kusa da kai a zanne. To ina ta ga Allah madaukakin sarki, wanda duk wata ni'ima da dan adam yake takama da ita a duniya, to Allah madaukakin sarki shine sila, shine wanda ya halitta masa wannan ni'imai. To Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani mai girma ya ja hankalin bayu akan cewa su zanki ganin girman Allah madaukakin sarki. Wuri na farko shine a cikin suratul an'am, lokacin da wa'ansu suke inkarin cewa babu yadda za a ce wai Allah madaukakin sarki ya aiko wahayi, ya aiko wa'ansu mutane da wani sako su isar da shi a wajen mutane. Sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma qadarullaha haqqa qadarihi idh qalu ma anzalallahu ala basharin min shay, Allah yake cewa ai ba su ga girman Allah ba, ba su girmama Allah ba, da sun ga girman Allah to da babu yadda za a yi wani ya iya daga kai ya ce Allah madaukakin sarki bai sabkar da wani annabi ba, Allah madaukakin sarki bai sabkar da sako ba. To anan ma Allah madaukakin sarki yana tsawatar da mutane akan cewa su zanki ganin girman Allah. Idan mutum ya san girman Allah, to abu ne mai sauki ya yarda da cewa Allah madaukakin sarki yana iya sabkar da wahayi ga wani mutum domin ya isar da shi ga wa'ansu mutane. A wuri na biyu, Allah madaukakin sarki ya ja hankalin mutane akan cewa su zanki ganin girman Allah madaukakin sarki. A cikin suratul hajj, lokacin da Allah madaukakin sarki yake jan hankalin mutane, yake nuna musu cewa duk wani abu da ake bauta ma koma bayan Allah, sawa'an gumki ne, sawa'an kaho ne, sawa'an laya ce, duk wani abu da za a baka ka hada shi da Allah a wajen bauta, Allah yake cewa to duk abin da za ka hada shi da shi a wajen bauta abu ne wanda shi kankan shi bai iya tsina nama kanshi komai balle kai ya tsina namaka. Allah madaukakin sarki yake cewa wa in yasulubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu dha'fa at-talib wal matlub, Allah yake cewa wa'anda mutane suke bauta ma koma bayan Allah su a karan kansu da a ce sabro, da a ce kuji zai zo ya ridi wani abu daga cikin abincinsu, to su ba su isa ba su matsu wannan kujan domin su kwato abin da kujan nan ya amsa daga gare su. Allah yake cewa ma qadarullah haqqa qadarihi innallaha qawiyyun aziz, to bayan Allah madaukakin sarki ya nuna cewa duk abin da ake bauta ma koma bayan shi abu ne mai rauni, haka kuma wannan abubuwan da ake bauta muku ma bayan Allah da za a ce a samu wani kushe ya zo ya fada akan abincin wani boka ko akan abincin wani dan shiddabaru da kake ganin yana iya yi maka abin da Allah bai ma ba to shi kankan shi bai isa ya kwato wannan abin da kushe ya amsa ba sai Allah yake cewa wa ma qadarullah haqa qadarihi ai busu girmama Allah ba busu ga girman Allah ba inna Allah laqawiyyun aziz Allah madaukakin sarki shine mai karfi shine mabuwayi da a ce mutane sun san wannan girman to da busu hada wani da busu hada Allah da wani a wajen bauta ba haka a wuri na uku inda Allah madaukakin sarki yake jan hankalin mutane akan cewa su zanki lura da girman Allah a cikin suratul zumar lokacin da Allah madaukakin sarki yake bayani akan cewa a bauta ma Allah madaukakin sarki lokacin da Allah yake watsi lokacin da Allah yake jan hankalin mutane akan su yi watsi da shirka sai Allah madaukakin sarki yake cewa wa ma qadarullah haqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna Allah yake cewa mutane busu girmama Allah ba daidai gwalgwadon girman da ya kamata su ba Allah Allah yake cewa wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyama Allah yake cewa kasa idan an tashi ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai yi mata damtsa guda ne was samawati matwiyatun bi yaminihi haka Allah madaukakin sarki zai nade sama da hannayen shi Allah yake cewa subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna Allah yake cewa sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki akan abinda mutane suke hada shi da wani a wajen bauta to wannan wurare ne guda uku da Allah madaukakin sarki yake jan hankalin masu imani da cewa su zanki lura da girman Allah madaukakin sarki to wannan salan shine annabi Nuhu ya aiki da shi yake jan hankalin mutanen shi yake ce musu malakum la tarjuna lillahi wa qara menene yasa wai ku ba za ku ganin girman Allah madaukakin sarki ba me yasa ba za ku yi imani ba me yasa ba za ku bar dangin duk wani abu da aka ce abu ne na shirka duk wani abu da aka ce abu ne na hada Allah da bauta annabi Nuhu ya ce mutanen shi dan me yasa ba za ku ga girman Allah da ya halicce ku ba girman Allah da ya shimfida muku sama ya shimfida muku kasa yake fitar da abincin da kuke ci Annabi Nuhu yake cewa to duk mutumin da yake duba wannan ni'imar dole ne ya ga girman Allah madaukakin sarki kuma ya zama wajibi ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki da bauta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana jan hankalin sahabban shi da sauran masu imani akan cewa su zanki ganin girman Allah madaukakin sarki saboda idan mutum yana ganin girman Allah to koma menene na rayuwar duniya kana iya hakuri da shi saboda girman wanda ya halice ka kamar yadda muka bada misali da za a ce a wurin nan a ce misali akwai governor ya kawo mana ziyara zaka ga cewa hatta masu wucewa suna surutu zaka ga cewa kowa ya nutsu saboda ana ganin akwai wani babban mutum a wajen to ina ta ga Allah madaukakin sarki wanda duk wani abu da muke takama muke amfanuwa da shi a wannan rayuwar tamu ta duniya to wannan Allah madaukakin sarki shine sela shine ya hore mana wannan to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana jan hankalin sahabban shi da cewa su zanki ganin girman Allah madaukakin sarki duk lokacin da manzo Allah ya karanta wata aya ko ya karanta wani abu daga cikin alqur'ani mai nuna girman Allah yakan yin tsaye domin yayi ma sahabban shi wa'azi akan cewa su zanki ganin girman Allah madaukakin sarki Abdullahi ibn Umar ya ba mu labari a cikin hadisin da al-Imam al-Bukhari ya fitar yake cewa wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan ayar wa ma qadarullah haqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna manzon Allah ya karanta wannan ayar wadda take nuna cewa Allah madaukakin sarki shine yake da cikakken girma to dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya masahabban shi cewa su zanki ganin girman Allah sai manzo Allah ya tsaya a daidai wannan aya sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna dan yatsan shi yana cewa hakaza 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 manzo Allah yana nuna dan yatsan shi yana cewa wannan haka yake wannan haka yake wannan haka yake Allah madaukakin sarki shine yake da cikakken girma shine wanda ya kamata kowanne daga cikin mu ya zanki hararo girman Allah madaukakin sarki a duk lokacin da yake rayuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yumajjidur rabbu nafsa yake cewa a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yana mai girmama kanshi Allah yana mai garza kanshi yana cewa anal jabbaru anal mutakabbiru anal maliku anal azizu anal karim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin wannan ayar Allah madaukakin sarki yana mai girmama kanshi yana cewa anal jabbaru Allah yana cewa anal mutakabbiru Allah yana cewa ni ne mai mulki ni ne mabawayi ni ne mai karamci فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به وابن عمر yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci gaba da yi musu wa'azi yana cewa Allah shine mai girman da ya kamata mu zanki ganin girman shi manzo Allah yake cewa Allah yana garza kanshi yana cewa shine mai mulki shine mabuwayi shine wanda yake da karamci manzo Allah yana karanta musu wannan yana nuna musu girman Allah har minbarin yana motsi saboda manzo Allah ya tabbatar musu da girman Allah har masu riwayan hadisin suke cewa minbarin ma ya kusa ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzo Allah yakan nuna hannu yana cewa wannan haka yake saboda yana kwadaitar da sahabban shi su zanki ganin girman zatin Allah madaukakin sarki Ibn Mas'ud ya rawaito mana hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ja'a habrun min al-ahbari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani malami daga cikin malamai yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kai Muhammad idan aka ce ar-ruhban ko al-ahbar su ne mutanen da aka ba littafin at-taura ko aka ba su injila wanda sun tardo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ɗaya daga cikin su yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Muhammad yake ce mishi ya kai manzo Allah inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isbi'in yake cewa mu mun karanta a cikin at-taura da injila Allah madaukakin sarki yakan sanya sama Allah madaukakin sarki sama gaba ɗaya za ya sanya ta a cikin tafan hannun shi koko kace a cikin ƴan yatsun shi wal ardina ala isbi'in haka Allah madaukakin sarki za ya dokan ƙasa ya sanya ta akan yatsan shi guda washajaru ala isba'in kuma haka mun karanta a cikin at-taura da injila Allah madaukakin sarki zai doki dukkanin wasu itace na duniya Allah madaukakin sarki ya dora su akan ɗan yatsan shi guda wal ma'u wathara ala isbi'in yace haka mun karanta a cikin at-taura da injila dukkanin ruwa da dukkanin abun da ke cikin duniya Allah madaukakin sarki za ya dora shi akan ɗan yatsan shi guda wasairul khalqi ala isba'in yake cewa haka kuma mun karanta a cikin at-taura da injila dukkanin halittu Allah madaukakin sarki za ya sanya su akan ɗan yatsan shi guda fa yaqulu a ranar tashin alkiyama kenan sai Allah madaukakin sarki ya ce anal maliku sai Allah ya ce ni ne mai mulki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan malamin yake bashi wannan labarin fadhahika annabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajiduhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi dariya har sai da aka ga hakoran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na can ciki dadashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da aka ganshi saboda manzo Allah yana dariya sai manzo Allah madaukakin sarki sai manzo Allah yake cewa tasdiqan liqaulil hibar manzo Allah yake dariya har ana ganin dadashin shi saboda yana gasganta abinda wannan malamin yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma qadarullah haqq qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi manzo Allah ya kara karanta wannan aya yake cewa ai mutane da sun san girman Allah madaukakin sarki to duk abun da aka ba su labari akan Allah za su gasganta ka doka yanzu a gidan duniya mutum ne za a mawaki za ya garza shi ya doki mota ya bashi mutum ne mawaki za ya garza shi ya doki gida ya bashi mutum ne mawaki za ya garza shi ya doki miliyan guda ya bashi to ina ta ga Allah madaukakin sarki shi yasa annabi a duk lokacin da ake garza Allah annabi yakan dariya har sai an zanki ganin dadashin shi malamai suka ce duk mutumin da yake zamnawa ya garza Allah ka zamna kawai kana subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kai ba bukata ta kawo ka ba, kawai kai zamne ka danki ambaton sunayen Allah kana garza Allah. Malamai suka ce to Allah yakan biya ma bukatunka hiye da wanda ya garza Allah saboda Allah ya biya mushi bukatun shi. Suka bada misalin cewa misali a ce sarki ne da wanda zai zo ya yaba sarki saboda a bashi abun duniya ya tahi, da wanda zai zo ya yaba sarki shi ya zo ne domin abun ya burge shi ya juya baya tahe shi. Malamai suka ce to wannan wanda bai roƙa ba koda a wajen mutane ne za a iya bashi abun da ya hina wanda ya roƙa. To haka Allah madaukakin sarki a duk lokacin da bawa ya zamna ya garza Allah ya yaba Allah koda bai ce komi ba, koda bai ce Allah a bani kuɗi ba, koda bai ce Allah a bani aikin yi ba, ya zamna ya yi ma manzo Allah salati ya garza Allah ya tashi ya tafi shi. Malamai suka ce to wannan Allah madaukakin sarki yakan biya mishi bukatun shi. Shi yasa saboda girmama manzo, girmama Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi, wata ran wani bakawi ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya rasulullah, yace ya manzo Allah inna nastashfi'u bika ala Allah, yace ya manzo Allah mu muna ceto mu zo wajen ka mu yi ceto, Allah madaukakin sarki ya biya mana wata bukata. Wa nastashfi'u billahi alayka, kuma muna zuwa mu nema ma Allah ceto a wajenka. A nan tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ran shi ya baci yace wai haka. Manzo Allah yake ce mishi kai canka a tadiri ma ta qulu, manzo Allah ce wai shin ka san ko abinda kai kake fada. Wasabbaha, manzo Allah yake cewa, manzo Allah yake cewa subhanallahi subhanallah fama zala yusabbihu hatta urifa dhalika fi wajhi ashabi fi wujuhi ashabihi. Manzo Allah bai kasance ba yana cewa subhanallah subhanallah saboda an dauki wani matsayi, an dauki wani girma na Allah an bashi. Thumma qala, manzo Allah yake cewa wai haka, ya kara ce ma wannan bakawayan kai canka, innahu la yastashfa'u billahi ala ahadin, la yastashfa'u billahi ala ahadin min khalqihi, yake cewa ai babu wani a cikin halittu wanda shi wai ya isa ya nema ma Allah madaukakin sarki ceto. Sha'anullahi a'zamu min zalika, manzo Allah ya ce mushi girman Allah yafi wannan. Shi yasa a duk inda ka ji ana wasa da zatin Allah ka tashi ka bar wurin. Duk mutumin da zaka ji yana ce ma shi yana wani aiki, saboda idan an tashi ranar tashin alkiyama ka Allah ma yana iya, Allah yana iya rasa da miza ya bashi sakamako, saboda shi sai ya hada da wasu ƴan laifuffuka, saboda yanzu ya kai matsayin da yana jin ƙara alƙalamin kudura wanda Allah madaukakin sarki yake rubuta. To wallazi nafsi biyadihi, da a ce mutane sun san girman Allah madaukakin sarki, babu abin da zai sa mutum ya hada kanshi da Allah, balle har ya zan kishin cewa wai shi yanzu yayi wusuli ya kai matsayin Allah, ko shi ma Allah ne ko komai ma Allah ne. To idan ka ji mutum yana wannan zancen, to bai san wane ne Allah madaukakin sarki ba. Idan kana son ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bace, to a dauki wani haƙi na Allah a bashi. A nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ka garan shi ya fusata, manzo Allah ya hushi ya ta ambatan Allah yana cewa subhanallahi subhanallahi subhanallah. To a kalkashin wannan wa ma qadarullah haqa qadarihi, a kalkashin wannan malakum la tarjuna lillahi wa qara, menene yasa mutane ba sa ganin girman Allah madaukakin sarki. Malamai suka ce to shi dan adam a karan kanshi menene zai yi saboda ya zan kishin girman Allah madaukakin sarki, ya zan kishin cewa Allah ya girme ya hada shi da wani a wajen bauta, ya zan kishin cewa Allah madaukakin sarki ya girme dan adam yayi wata ibada saboda wani ba dan Allah madaukakin sarki ba. To wani abubuwa ne dan adam zai yi domin ya tabbatar ma kanshi da cewa yana jin girma na Allah madaukakin sarki? Yana daga cikin abun da zai taimaka maka ka dan kishin girman Allah, Allah yana ma kwarjini a jikinka a kowane lokaci, shine dan adam sai ya dan ki kallo a cikin sunayen Allah madaukakin sarki. Lokacin da Allah ya ce al-maliku, ni ne mai mulki, ni ne mai bada mulki, kai zamne ka hararo wannan ma'anai. Idan kana hararo irin waɗannan ma'anonin na Allah madaukakin sarki, to yana daga cikin abin da zai sa ka jan kishin girman Allah madaukakin sarki. Duk lokacin da Allah yake gayin wata sifa cikin sunayen shi, to ka hararo wannan sifai. Da za a ce ar-razzaqu mai arzitawa, to ka zamna ka hararo wannan sifar ka dauko ta a ungwar ku ka dora sai kaga wani ya shekara 50 yana neman kudi amma bai samu ba sai kaga wani bana ya fara amma Allah ya bashi gida kuma Allah ya bashi mota sai ka dauko wannan kalma ar-razzaqu Allah shine mai arzutawa ka dauko ta a gidanku ka dora baban ku tana yiwa ku goma ya aiwa amma a cikin ɗiyan tana yiwa sai na goma ne ya samu arzikin da kowa bai samu ba idan wayo ne ko dubara ko iya kasuwanci ke sa a samu zaka ga da baban shi zai fara samu sannan mai bi mushi sannan mai bi mushi to haka ina daga cikin abin da zai sa ka danki jin girman Allah madaukakin sarki ka danki hararo ma'anonin sunayen Allah madaukakin sarki wa'annan sunaye guda 100 ba dai da aka ce na Allah ne to idan san samu ne kowane musulmi ya zamna a koya mushi ya san ma'anar wannan girman da Allah madaukakin sarki yake ba kanshi shi yasa malamai suka sanya cewa yarda da siffofi na Allah madaukakin sarki yana daga cikin rukunnan da suke tabbatar ma mutun da tauhidin shi dole sai ka yarda da duk wata sifa da aka ce ta Allah ce sai ka yarda cewa wannan sifar da ni da kai da shehunka da malaminka da duk wani mutun da yake rayuwa a doran duniya bai sai ya dauki wannan sifan ba in ba Allah madaukakin sarki ba idan aka ce Allah shi yake bada lafiya ka ji a ranka cewa duk duniya babu wanda isa ya baka lafiya indai ba Allah bane ba to idan mutum yana hararo wannan yana daga cikin abin da zai samu zanki jin kwarjini Allah yana mana kwarjini a dukkanin rayuwarmu Allah madaukakin sarki yake cewa huwallahu allazi la ilaha illa huwa huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi washahadati huwar rahmanur rahim Allah yake cewa shine Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi shine masanin gaibu shine masanin abun da yake boye shine mai rahama shine mai jin kai Allah yake cewa huwallahu allazi la ilaha illa huwa almaliku alquddusu assalamu almu'minu almuhaiminu alazizu aljabbaru almutakabbir subhanallahi amma yushrikun huwallahu alkhaliqu albariqu almusawwiru lahu alasma'u alhusna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwa alazizu alhakim to a duk lokacin da kaji ana karanta wasu ayoyi masu nuna girma da buwaya da izza na Allah madaukakin sarki to dan adam ya kamata ya zauna ya saurara yana daga cikin abin da zai sa mu zanki jin girma da kwarjini na Allah a rayuwarmu shine kowa ya danki tunane a cikin halittun da Allah madaukakin sarki yayi kai yanzu a karan kanka kai zamna ka kalli huskarka a madubi ka zanki ganin yadda Allah madaukakin sarki ya suranta halittarka da za a baka laka da ruwa a ce ka kwaba kai huskarka za ka ga cewa za ka yi huskar da babu mai iya kallanta amma Allah madaukakin sarki shine zake halitta ta gaske to yana daga cikin ibada ta boye wanda bawa zai samu ladar da baka tunani shine bawa ya zanki in zamne kawai yana tunanan ayoyin Allah madaukakin sarki kai zamna kawai ka kura ma sama kallo kana tunanan cewa anan an gama halitta kai zamna ka kura ma kanka kallo ka zanki tunanan cewa nan an gama halitta ka zanki kallon tauraro kana hakaito girman Allah madaukakin sarki to wannan yana daga cikin abin da zai sa Allah madaukakin sarki ya zanki maka kwarjini kuma yana daga cikin abin da yake ibada ne Allah madaukakin sarki yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil layli wan nahari laayatin liulil albab Allah yake cewa yana daga cikin yana daga cikin lalle a cikin halitta abinda yake sama da abinda yake ƙasa waqtilafil layli wan nahar Allah ce da canzawa na dare da yini a yau yanzu ayi dare idan an jima ka dan ayi rana Allah ce la ayatin liulil albab ayoyi ne ga mutumin da yake da hankali ayoyi ne ga mutumin da yake da basira ayoyi ne ga mutumin da yake da hankalin da ba kowa yake da shi ba alladhina yadhkuruna allaha qiyaman waqudan wa ala junubihim Allah yace su wane ne masu hankali Allah yace su ne waɗanda suke ambaton Allah a tsaye su ne waɗanda suke ambaton Allah a zamne wa ala junubihim su ne waɗanda idan suka dan jinkirta idan suka dan gince gicire suna ambaton Allah madaukakin sarki Allah yake cewa waya tafakkaruna suna tunane fi khalqis samawati wal ardi a cikin halitta sama da ƙasai wal'ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan, suna cewa ya ubangiji baka halitta wannan ba saboda wasa. Subhanaka faqina adhaban nar, sarki ya tabbata a gare ka ka kiyaye mu daga azaban wuta. To yana daga cikin bauta da bawa za yi mutun ya zanki lura a cikin ayoyin Allah madaukakin sarki. Ruwan da kake sha kai zamnaka kalli wa'annan ruwan ka ga cewa wa'annan da za ka yi kwana uku hudu baka sha ba da akwai matsala. To sai ka ga girman Allah madaukakin sarki. Duk abun da kake rayuwa da shi idan ka zamna kana kallon shi, to za ya ƙara maka sanin girma na Allah madaukakin sarki. Yana daga cikin abun da zai zanki mana kwarjini mu zanki ganin girman Allah madaukakin sarki, shine al-i'tibaru bi akhbari sabiqina, shine mu zanki kallon labaru wanda Allah madaukakin sarki ya bamu na mutanen da suka wuce. To yana daga cikin abun da zai sa Allah ya maka kwarjini ka zanki kallon kissoshin da Allah ya bada na mutanen da Allah ya halaka. Zaka ga wasu an halaka su da duwatsu, wasu an halaka su da ruwa, wasu an halaka su da tufana, wasu an halaka su da abubuwa daban-daban. To wannan yana daga cikin abun da zai sa bawa Allah madaukakin sarki ya zanki masa kwarjini a cikin rayuwarsa. Allah yake cewa annahu ahlaka adanil ula wa thamuda fama abqa wa qama nuhum min qablu innahum kanuhum azlama wa atgha wal mu'tafakata ahwa faghashaha ma ghasha. To a duk lokacin da bawa yake kallon labarun da Allah madaukakin sarki ya bada na wa'anda Allah ya halaka, to yana daga cikin abun da zai sa ka zanki jin kwarjini na Allah madaukakin sarki kuma kana hararo girman Allah madaukakin sarki. To duk mutumin da ya koya ma kansa wa'annan abubuwa guda uku da muka zana, to yana da wani abu kuma da zai samu na imani wanda kuma ba kowa zai same shi ba. Idan dai kana kallo a cikin siffofin Allah madaukakin sarki, kana kallo a cikin halittun Allah, kana lura a cikin sunaye na Allah madaukakin sarki, to za ka samu wani abu na imani wanda ba kowa zai samu wannan abun ba. Yana daga cikin abun da mutum zai samu na imani idan dai yana makan shi abubuwan da za su sa ya zanki jin kwarjini da girma na Allah madaukakin sarki, shine mutum za ya bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai. Kuma za ka ji cewa a duk duniya baka da wani mutum da kake fargaba, baka da wani mutum da kake tsoro, baka da wani abun da yake bata ma rai ko wani abun da kake ganin yana iya kasance ma cikas a rayuwa in ba Allah madaukakin sarki ba. To tauhidi da imani da sanin girman Allah madaukakin sarki yana daga cikin abun da yake fidda ma dan adam tsoro, yana daga cikin abun da zai fidda maka tsoron duk wani mai mulki, yana daga cikin abun da zai fidda maka tsoron duk wani mai wani abun tsoro. To idan dai girma da kwarjini na Allah ya shiga zuciyar mutum, to da ya samu ƙarfin guwa wanda ba kowa zai samu wannan ba. Annabi Ibrahim lokacin da yake ma mutanen shi wa'azi yana cewa su ji tsoron Allah madaukakin sarki, a ƙarshe ya ce musu ya qaumi inni bari'un mimma tushrikuna, yace ya ku mutane na ni na barranta daga dukkanin wani abu da kuke tsoro. Ka duba a lokacin Annabi Ibrahim cewa suka yi qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina, cewa suka yi a kamo shi a yi gina a hasa wuta a toye shi a ciki a jefa shi, amma duk da haka yake cewa inni bari'un mimma tushrikuna, yace ni na barranta da abin da kuke bauta ma. To babu abin da zai sa dan adam ya bar jin tsoron dukkanin wani abin tsoro a duniya in ba kana hararo girman Allah madaukakin sarki ba. Idan kana hararo girman Allah, to yana daga cikin abin da zai maye ma gurbin duk abin da kake tsoro na rayuwa. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai yi hijira da shi da Abu Bakar da Allah ta ƙara tabbata a gare shi, lokacin da zai yi hijira suna cikin kogo, sai ga kafirai suka zo a inda manzo Allah da Abu Bakar suke zamna, a nan suke tsaye. Har manzo Allah yake cewa da ɗayansu zai waiwayo haka da ya gamu da ni da Abu Bakar. Amma a lokacin tsoro ya cika zuciyar Abu Bakar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi la takhaf, manzo Allah yake ce mishi kakka ji tsoro, inna Allaha ma'ana. Allah yake cewa a cikin suratu Tauba, illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا Allah yake cewa in buku cece shi ba Allah madaukakin sarki zai cece shi lokacin da yake cikin kogo lokacin da manzo Allah yake ce ma dan uwan shi Abubakar cewa la takhaf kada ka ji tsoro inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu haka mutanen Annabi Shu'aib lokacin da suka ce ko ya dawo ya bi abin da suke bauta ma ko su hallaka shi ya kalle su yace qadiftarana ala Allah kadiban in udna fi millatikum ba'da idna jana Allah minha وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما يكن ليس يتي إنا أي إذا مكا كوما أبن دكوكي نشركة تو من كريك إلك أريا من جنجنا ما ألا مدوكا كنسركي تو بابا أبن دكي متنجي ياكي دا دونيا إمبا توهيدي با دا إيماني دا غنين جرمان ألا مدوكا كنسركي حكا النبو هود تيما متانان شيء فكي دوني جميعا ثم لا تنزيرون mutanen shi gaba ɗaya annabi nuh yake ce ya tara mutanen duniya gaba ɗaya yace musu faki duni jami'an thumma la tundiru yace kai in kun ji kuna iyawa ku hada ƙarhi da ƙarhi duk abin da kuka ji kuna iyawa ku je ku muni makirci yace summa la yakun amrukum alaykum ghumma yace in za ku kakku boye ku yi shi a bayyana thumma la tundiru yace kada ku daga mun kafa to babu abin da yake sa bawa idan kishin cewa ya ishi kanshi idan kishin cewa duk abin da Allah zai bashi babu wanda isa ya tare to in ba kana jin girman Allah madaukakin sarki ba annabi nuhu yake cewa mutanen shi malakum la tarjuna lillahi wa qara wai menene yasa mutane ba sa ganin girman Allah madaukakin sarki yanzu Allah ya kai sai ka dar malaya saboda ya tsare ka yanzu Allah ya kai sai an baka wani abu ka binne a shagon ka saboda ka samu kasuwa yanzu Allah ya kai sai kai shirka dan ya baka aiki to wannan yana nuna cewa bamu san girman Allah madaukakin sarki ba haka annabi Musa saboda ya san girma na Allah madaukakin sarki lokacin da Fir'aun ya biyo shi domin ya kashe shi da shi da mutanen shi aka zo bakin gaba ga ruwa a baya ga ruwa a gaban su suna tsoran su hada ga baya Fir'aun da mutanen shi sun biyo shi domin su kashe su mutanen annabi Musa suka ji tsoro suka razana anan yaya za a in ni ne ko da ni da kai sai mu ce kai nan babu tsira saboda bamu san girman Allah ba amma annabi Musa shi da yake ya san girman Allah madaukakin sarki yace inna ma'iya rabbi sayahdin yace akwai ubangiji a tare da ni kakko da mu anan kai tsaye Allah madaukakin sarki yayi wahayi fa auhayna ilaihi anidrib bi asakal bahr famfalaqa fa kana kullu firqin qatawril azim anan kai tsaye Allah madaukakin sarki ya kawo solution anan kai tsaye Allah madaukakin sarki ya mishi wahayi yace ka bugi ruwan da su rabubi kuma Allah madaukakin sarki za ya tseratar da ku sai bayan sun huta daga cikin ruwan Fir'aun ya zo a tsakiya sai gashi ruwa sun hallaka shi yake cewa al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidina fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya ko baka zuwa makaranta ka san wane ne Fir'aun ɗan yara yake kamawa yana yankewa yudhabbihuna abna'akum wa yastahayuna nisa'akum a yau duk rashin imaninka duk iskancinka baka isa baka ka zan in an aihu a gari ka ce a kamo ma ƴan jararrai ka yanke su haka Fir'auna yake yi in aka aihi ɗan jariri sai ya ce a kawo shi a mai daga ban shi gabas a yanke amma kadiba wannan mai ƙarhin fa annabi Musa yayi tsayayyen yaƙi da shi ya faɗa mishi gaskiya to in ba kana ganin girman Allah madaukakin sarki ba ba za ka yi wani abun ba to shi yasa ƴan uwa musulmi dole sai mun koya ma kanmu hararo girma da buwaya na Allah madaukakin sarki kuma sai ka ji a ranka ba wai ka hararo a hankalinka ba kadai abinda ake ce ma imagination de la suite wannan sai ka danki hararowa ko alakwal ana rubuta phrase guda ko jumla guda a ce ka tunano mi yake iya faruwa a gaba to kai da Allah madaukakin sarki ya halicce ka tun kana wasu ruwa wanda kai baka isa ka sha wannan ruwan ba amma Allah ya girmama ka har ka zama mutum ka shekara 30 kuma yanzu sai wani abu idan ki baka tsoro ka zanki ganin cewa in wani bai dafa ma ba ka lalace ko in wani bai taimaka ma ba ba za ka samu abin duniya ba ko sai an baka wani abu ka daura saboda rayuwarka ta daidaitu wannan yana nuna cewa ba mu san girman Allah madaukakin sarki ba. Abinda muka karanta na daidai, Allah madaukakin sarki ya tara mu da mu da ku a cikin lada. Abinda muka yi kuskure, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.